bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya da ya sanadiyar mutuwar mutum daya tilo a garin Anako dake karamar hukumar Ayamelum a jihar Anambra a cikin makon da ya gabata. Al'ummar jihar musamman Hausawa mazaunan Oka babban birnin jihar na ci gaba da gudanar da harkokin su hankali kwance. Hakan Malam Adamu Datti wani dan kasuwa mazaunin birnin Oka ya shedawa muryar Amurka inda ya kara da cewa
akwai zaman lafiya amma da shiru ba matsala da kowa inda muke nan ba wani dangara da ko cewa waɗannan kabilu ko me duk dai muna zaman lafiya daga mu har ɗan ƙasar mu nan muna zaure da su duka lafiya ba wani damuwa a kai kanin diga shekaran diga dai shekaran jiya yau gaba da ba wani ma abun nan zaman lafiya ko muke tare da mutane amma har ko shi muna gudarwa da shi yadda ya kamata ba takura muna ba mu ko ba takura da mu an kanin mu da su takunci ko muna kai ba wani matsala da mu da su
akan wannan batun ne na tuntubi Alhaji Gidado Sidiki shugaban kungiyar Miyatti Allah a yankin Kudu maso gabashin Najeriya ga kuma abin da yake
wato abun da ya faru kamar yadda kaje ka momo muka ji cewa an hada a rayar da shi tsakanin magaya gabado ma akwai ko dai akwai lokacin da kano suna kan wani gona ana kama sakwakari sam wanda gonan ne aka sagama daga Anambra state ko wanda shine yake producing the highest rice a Anambra state to shi wannan gonan shano suna shiga wannan gonan sun kawo complaint cewa don Allah ya gawa shanun su dana shiga wannan gonan don an yi kokari yanda za a hana shanun lokacin da shanun gaskiya ya mutane masu shanun ba su gidan shanun ba amma daga baya sai muka ji cewa an kare shanun daga baya kuma sai muka ji mutum an ayar sabo gaskiya ban san yadda aka yabo ya faya ba ruwa tunda ba na gani
Sidiki ya kuma ce
a gaskiya amma sai muna mai ta Allah muna bincike san kan abun dole sai ayi bincike muna bincike turo mutanen da suke wannan gurin ko ga daga dauko za mu samu matsayin da suka yi wannan abu in Allah da kuma in mun sabe su za mu mika hukuma
ko mai rundunar ɗan sandan jihar ke yi wajen gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin abinda na tambaye shi kwamishinan rundunar ɗan sandan jihar Malam Garba Umar kenan
ana bincike akan maganan bias ba object for now ana ta bincike ne akai a gane me ya faru me ke kuma abin da ya jawo fada din da ya jawo wannan shi ne muke bincike akai
rikicin da yayi sanadiyar wafatin wani manomi mai suna Atuwanya a yayin da yake gonarsa lamarin da yasa ɗan garin suka buƙaci gwamnatin jihar da ta gaggauta magance mamayar makiyaya ko kuma su kare kansu a duk lokacin da irin wannan rikicin ya taso Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Oka Najeriya